shugaban hukumar TANAP Chief Senator Bashir Lado wanda ya jagoranci kaddamar da kwamitin a nan Kano ya ce daukar matakin ya zama wajibi la'akari da cewa wannan shiya ta Kano ta yi iyaka da wasu sassa na jamhuriyar Niger kuma miyaguna amfani da ita wajen safarar ƴan Najeriya zuwa kasashen Libya da nahiyar Turai.
A yanzu mutanenmu na arewa har ma sun rungumi abin sun fi mutanenmu na kudu, so shi yasa muka ga ya dace musamman waɗannan jihohi namu na Kano, Katsina, Jigawa da Kaduna mu kafa wannan task force ba don komai ba, saboda a samu kusanci da al'umma. Wannan task force kuma ya kunshi police, immigration, DSS da sojoji da manya-manyan jami'an tsaro. Shi kuma wannan task force amfaninsa wato zai je har ƙasa, to har gurin hakimai da malamai da kuma masu unguwa.
Damajan Kano wanda shike wakiltar masarautar Kano a cikin kunshin committee ya ce masarautun jihar Kano ba za su yi wata-wata ba wajen bada bayanan da ake bukata domin kakkaɓe masu waki da safarar bil'adama.
Sarauta za ta bada iya labari da yawanci labari shi ne farkon abin da ake ginawa a kai, saboda haka za mu yi iya ƙoƙari mu ga cewar an bada labari abubuwan da ake ciki na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ta yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NAPTIV.
Mun rungume shi da hannu biyu-biyu kuma muna tabbatar wa shugaban wannan hukuma kuma ɗan Kano ce Sanata Lado cewa za mu bada haɗin kai kuma za mu taimaka wannan wato babban kwamiti domin a shawo kan wannan al'amari. In ka kula wato masu haba-haba na kai mutane kasashen waje ko a sai da su ko kuma a sa su su yi wato wata bauta kamar irin bauta ta da, to daga wurare daban-daban nan Kano suke zuwa, saboda Allah ya albarkace mu da hanyoyi na zuwa kasashen waje musamman ma ga filin jirgin sama ga kuma wato hanya mai sauki da ake zuwa kasashe musamman ma kasashen West Africa. To kaga duk irin wannan sai an sa ido sosai da sosai don a shawo kan wannan al'amari.
Dangane da gidaje ko gine-gine da ake amfani da su wajen boye waɗanda ake yunkurin safarar su zuwa ƙetare kuwa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
idan an kama irin wannan dole ne mu samu wanda suka yi musu hanya suka samu wannan, kuma za mu rushe idan gidajen wasu ne za mu rushe waɗannan gidaje, saboda ba za mu kamar da yadda aka ajiye waɗanda aka sato aka yi kidnapin kaga rushe gidajen muke, haka shi ma wannan zamu yi domin mu tabbata cewa an dau al'amari an dau mataki sosai da sosai.
Kimanin ƴan Najeriya 150 ofishin shiyar Kano na hukumar NAPTIV ya ceto daga hannun masu safarar mutane cikin ƙasa da makonni hudu da suka shuɗe, lamarin da ke nuna yawaitar masu wannan ta'ada a Najeriya musamman a wannan shiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.